Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Nia FM. Sai kuma shafinmu na Facebook Live wanda za a iya bin mu kai tsaye a yanzu haka, ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizonmu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Juma'a 30 ga watan Disamba shekarar 2016, zamu tattauna ne tare da ku masu sauraro kai tsaye ta waya ta Facebook da Twitter game da rawar da yau da gobe ya taka a shirin shekarar 2016.
Mun taɓo batutuwa da dama a shekarar nan da suka shafi alaka, tarbiyya, lafiya, siyasa, ilimi da kuma abin da ya shafi al'ada da nishadi.
To haka yake, yau ita ce ranar Juma'ar ƙarshe a shekarar 2016 wanda za mu kawo muku shirin yau da gobe, sai kuma in Allah ya kai mu wata sabon shekarar wanda a ranar Litinin zai zama 2 ga wata ne za mu dawo. To saboda haka, tunda shekarar ta kama za ta kare a lokacin da ba a yin yau da gobe, wato ranar Lahadi za a shiga sabon shekara. Shi yasa muka ce to bari mu taɓo muku abin da ya shafe ku a cikin shekarar 2016 a yau da gobe.
Shin menene abubuwan da suka fi jan hankalinku a shirin yau da gobe da muka tabo wanda ba za ku taba manta da shi ba? Sannan me kuke zaton ji mun tabo a sabuwar shekarar 2017?
Ahmad Abubakar Dakta shine bakonmu na yau don yi mana tsokaci game da muhimmancin shirya a kafafen yada labarai don amfanin matasa.
Haka yake.
Sannan okay. To, sannan muna cikin tattaunawa da Malam Ahmad din, zamu dinga yi daukar wayoyinku da zamu ba ku dama ku kira lambar mu alamar tarawa 1202 205 2655.
Ai, ina tunyo 000 zai bata.
Ai, kamar ni kawai. Ah, to, barin ƙara ma faɗi masa alamar tarawa 1202 205 2655.
Yeah, in general, afta kod nayi zagi suna can kazuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada gidan mu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne dauka ta ta ku su cifta kare to ai na san lokaci ne ku sha kurbin ku kawai su koko eh ai Allah baruwar sa in Allah zai baka ai baya fada maka zai baka haka ba in Allah zai kwace baya fada maka zai kwace sai dai ki ga ya kwace a farsa shi ne sama Allah baruwar to ai ba wani gato mai fuso bane kamar tarkin da ruwa ya kare ba alkali bane ba balle ya zubo tara ka bada ba dan sanda bane da zai je aiki
To mun gode sosai Adam Zango da wannan waka da ka taya mu shakatawa a cikin shirin yau da gobe na karshe a shekarar 2016 amma ya Maryam naga ki ko za a ka miki wani mai zafi ne irin naku ne irin menene ake cewa ɗan matasa ta su irin hip hop
irin nasu
to bari za a sa miki kila irin nan da zan to a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku inda muka yi magana akan cewa a yau ba wai tambaya bace kai tsaye amma kuma tana da siga tambaya din domin mun tambaye ku shin za ku aika mana sakonni a shafin mu na Facebook live da kuma Twitter har ma mu ba ku dama ku kira mu ta waya domin ku gaya mana darussan da suka fi jan hankalinku a cikin shirin yau da gobe wanda muka gabatar a cikin shekarar nan musamman ta 2016 wanda za ta kare ranar Lahadi wanda kuma daga karshe kamar yanda muka ce za mu bar layin mu a sake domin ku fada mana me kuke tsammanin ji a cikin shirin yau da gobe a shekarar 2017 ma'ana darussa kenan to ga su za mu karanto wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu kai tsaye to Maryam bismillah
barin fara da Baffa Haruna Daba Bajoga yace yau da gobe ni dai kasancewa ta da ku sai hamdala domin kun ilmantar da ni kun fadakar da ni kun nishadantar da ni dan haka dole a ce da mijin iya baba ko yau da gobe uwa ba da mama ni dai duk shirye-shiryen ku suna birge ni uwa uba kuna ba mu damar bayyana ra'ayoyin ma shafin ku Allah ya kara muku basira da kwazo da hikimar yadda za ku ci gaba da gamsar da mu da shirye-shiryen ku masu nagarta amin
sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace salamu yau da gobe ni dai abin da yafi daukar hankali na a shirin yau da gobe na dubu biyu da shashida
ko kunza ta wuce ne
shine wucewar Anta Halima da Jamila Kabiru Fage wallahi har gobe muna kewar su sai dai abubuwa biyu ke bani nishadi da yau da gobe sune samun ku Usman Maryam da Safina na biyu kuma shine dan iya muna godiya yau da gobe ku tashi lafiya yau da gobe
to muna godiya mu ma sai kuma Hamza story wato labari kenan yace lalle yau da gobe abubuwa sun faru da yawa a cikin wannan shekara mai karewa abin da yafi daukar hankali na cikin shirye-shiryen da kuka gabatar shine shirin ku da kuka watsa akan bautar da mata wato bautar mata matan Niger da na Nigeria a Saudiya kuma ina son ku ci gaba da lalubo irin waɗannan munanan abu a yankun nan da ke faruwa tare da wayar da kawunan mu a wannan shekara da zamu shiga in Allah ya kai mu to Allah ya nuna mana
amin amin sai ga Shafi'u Garba Zabaru yace yau da gobe abin da ya ja hankali na a cikin shirin yau da gobe shine labarin dan iya ina matukar jin dadi yadda yake tsara Hausa mai ma'ana kuma ina son a shekarar 2017 shirin ya maida hankali kan ilimi dan ba wata al'umma da za ta ci gaba da ba tare da ilimi ku huta lafiya
sai Kabiru Suleiman yace yau da gobe ku yi shiri na musamman gaba da yawaitar mayaudara da suka yi yawa ta hanyar Facebook wanda kullum ƙara karuwa suke yi da kuma kirkirar shafuka da ƙarya dan yaudarar al'umma
eh to haka yake sai kuma ga wani sakon Bagudu Haruna yace yau da gobe sai Allah ni dai buri na tun daga tsohuwar shekara zuwa sabuwar shekara da zamu shiga shine ina fatan duk masu sauraron yau da gobe shirin matasa ya kasance suna aiki da abinda ake fada a filin yau da gobe wannan shine buri na ya kasance matasa suna daukar darasi daga filin yau da gobe Allah ya shirye mu kuma Allah ya kara wa wannan shiri na yau da gobe dangantaka an gina wannan shiri na yau da gobe da katangar karfe aka kuma gina shi baya bukatar mai gini baya bukatar mai gini ne ko kuma gini ne saboda idan aka ce a bada shawara a filin yau da gobe to gaskiya zamu shiga matsala saboda yawancin masu bada shawara ta san zuciya za su fada saboda haka shirin yau da gobe yana tafiya akan daidai tokin jana shi ra'ayi
sai ga Shehu Adamu Rajau yace babban abin da yafi daukar hankali na a wannan shekara mai karewa ta shekarar 2016 shine irin yadda rayuwa ta yi tsada a ƙasa ta Najeriya game da shirin yau da gobe kuma retire Halima Jumarawo shi ma wani abu ne da ya ja hankali na sosai ga kuma tafiyar Jamila Kabiru Fage shi ma ya dauki hankali na dangane da shirin kuma kacukan maganar matsalar fiyade da aka tattaunawa a kai a cikin shirin ya dauki hankali na sosai ko a haka aka ci gaba da shirin yayi domin duk batutuwan da shirin ke tattaunawa akai suna da matukar muhimmanci kuma sun shafi rayuwar al'umma ne kai tsaye Allah dai ya sa muna cikin masu yawan cirai domin ganin yadda shekarar 2017 din za ta kasance
amin amin sai Buba mai gora gashuwa yace to ni dai gaskiya ina son filin yau da gobe ya maida hankalinsa wajen jawo hankalin shugabannin mu su dinga cika alƙawari domin akasarin su ba su cika alƙawari da suke dauka a lokacin yakin neman zabe
to sai Hafizu Balarabe Gusau yace rai dangin goro wato hutu yake so kenan gaskiya ni dai abin da yafi burge ni da shirin na shekarar 2016 shirin ya tabo wasu batutuwa da suka shafi fiyade da neman yara maza tabbas kun tabo yadda wasu suke yi wa yara kanana fiyade da yadda wannan gidan ya bi okay wannan gidan radio kenan ya bi kadin abin da yadda ta warware matsala ko kuma batutuwan tabbas wannan lamari a cikin wannan shekara ya kara wa shirin yau da gobe dadi ko ya bi taken da ya kamata na yau da gobe din shirin yau da gobe a gefe daya kuma rashin gwanayen shirin wato irin Halima da Jamila gaskiya sai da muka ji kamar shirin tafiya zai yi kawai amma yanzu kam tuni masu ragamar shirin suka kasance a yau da gobe sai mu ce Allah ya mimi Allah ya mana duka ne ko mene ban gane wannan abin da yake yi ta nan ba amma dai karshe me yace kin gane
yace Usman da Maryam da abokiyar aikin ku mai sunan mama
oh to
yaje sabina kinji ina jinjina muku musam
eh to mun gode sosai
bam karanto na mata ba ko
to karanto mana guda ɗaya
ka wata Zainab Musa mai Adua tace salamu yau da gobe ikon Allah ya zama dole in jinjina muku hakika kuna bada gudunmuwa ta bangarori da yawa musamman ma wajen gyaran aure kiwon lafiya da dai sauransu Allah ya kara muku hakuri da juriya wajen kawo mana shirye-shiryen ku masu fadakarwa ilmantarwa nishadantarwa ina jin dadin kasancewa tare ku da ku abu Allah bar mu tare
amin mun gode sosai to haka yake
muna tare kai tsaye da Ahmed Abubakar Dakta dan yi mana tsokaci game da amfanin shirye-shiryen irin su yau da gobe a kafafen sadarwa dan amfanin matasa.
Haka yake.
Sai lambar da za a kira mu dan tofa albarkacin bakin ku game da shirin ku na yau da gobe ita ce alamar tarawa 1-202-205-555.
Haka yake. Assalamu alaikum Mala Ahmed Abubakar. Muna godiya da ka samu
sanayyata. Assalamu alaikum kamar barka da wannan lokaci. Barkan mu da yamma.
Yawa.
Sannunku ya aiki ya jama'a ku ba a ce muku ya sanyi ba hello
eh wai a ce wa maci dambu ya sha ruwa
to ba ka ga ban da dai da mutun dambun ba
wallahi ka san na murmuni
to ban da dai da mutun dambun ba ka san matashi sai da dambu dan matashi sai da kuzari
shine ai da ka ci ka koshi sai kai ta shan ruwa kawai abinka
to ga gani sai kuma aikin gona sai sauran ayyuka na yau da gobe
to Allah ya sa mu dace mun gode sosai da ka samu damar shirin shirin to muna magana akan shekarar 2016 da abubuwan da muka tattauna cikin shirin yau da gobe da kuma abin da masu sauraro suke tsammanin gani kai amma abin da ya sa muka gaje toka shin menene amfanin shirye-shiryen matasa ire-iren su yau da gobe a kafafen sadarwa ne
to da farko ita kanta radio radio dai abace wanda ka san in dai mutum a nan a kasashen mu yake na Afirka mutane da wahala a ce gida ba su da radio so da haka idan kuna yin shirin ku zan iya cewa kusan kowane gida ana ji matukar sun kunna radio sun kama tashar ku suna saurare babu zancen dan birni babu zancen dan kauye babu zancen wanda yake a loko ba wanda yake a cikin birni babu mai kudi ba talaka radio dai ba wani tsada ne da ita ba ba kamar waya ba da sai ka sa mata kudi ba ta din naira 10 naira 20 in ka sa sai maka sati biyu kana amfani da shi so da haka radio na da matukar amfani kuma wannan shirin naku na yau da gobe shi ya bambanta da sauran shirye-shirye saboda shiri ne da aka kirkiro shi aka tsara shi aka yi shi dan matasa wataƙila yan kwana matasa sa ce to me yasa za a yi shirin dan matasa to kai ai idan muka lura Aladin Usmanu ita kanta duniyar gaba daya waɗanda suka fi yawa in za ka kirga mutane ka ce yan yara ƙanana matasa tsofaffi matasa sun fi rabin yawan mutanen da suke cikin duniya kowanne gari ka je ko ina ka je idan ka fita waje sai ka irga matasa tara kafin ka ga dattijo guda daya a wajen ko ka ga dan jinjiri guda daya matasa mun fi yawa a duniya mu ne masu kuzari in an zo harkar abin da ya shafi neman abinci mu za ka gani idan ka je kasuwa mu za ka gani idan a titi ne masu tuka mota mu za ka gani idan ana gini ne matasan dai su suke gini duk abin da ka sani da yake buƙatar kuzari yake buƙatar lafiya yake buƙatar kazar-kazar sai matashi ko da haka tunanin duniya inda duniya take tafiya tana ta zana layi ne daga kan matashi sai kuma abin da ya sama so da haka duk shiryen da kuke yi sai ku aka tsara shirye-shirye waɗanda matashi yake buƙata me matashi kake buƙata a sanar da kai ka ji me matashi kake so a koya maka wani irin labarai ka fi son ka ji yanzu duk inda ka samu matashi in ana zancen siyasa za ka ga irin siyasar da yake tattaunawa da bambanci da irin siyasar da dattijai suke tattaunawa shi irin tasa siyasar da yake so iji daban so in da aka program aka tsara wannan yau da goben sai mu matasa muke jin na farko waɗanda kuke gayyatowa
hello ila ko layin ya katse ne to hello to layin yana da matsala
to
hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wai da wani muke magana
ina
hello
ina magana da Nasiru
Nasiru daga ina
Nasiru
okay Nasiru muna sauraron muna sauraron ka
ya aiki
lafiya kalo sanu to Malam Nasiru ko zaka dan me kake fatan gani a cikin wannan shirye yau da gobe a shekara mai zuwa
ne gaskiya abin da ke fata a kara matasa a sa musu aikin gaskiya shi ne muke fata wallahi
ai shirin ke
amma matasa aikin wallahi shi ne muke fata
to Allah mun gode
sosai da wannan waya da kai ka ba da taka gudunmawar sannan kana manta kamar yadda muka ce zamu bar ku muna hira da shi Ahmad Abubakar Dakta mun dan sa shi ne zan tanga sake laluba shi amma muna tare da shi muna magana sannan kuma kuna iya kira din domin mu dauka mu kuma da taka gudunmawa Malam Ahmad mun same ka hello
Usman muna tambayar masu sauraro me suke fatan gani a shekara mai zuwa kai menene
nake fatan gani in ga cewa mun sake samun karuwar masu saurare a cikin shirin yau da gobe fiye da yanda ake tunani shine abin da nake fatan gani a cikin abin da ya shafi aiki na kenan sannan abin da ya shafi kuma rayuwa Allah ya ba mu lafiya da rai masu amfani sannan kuma ya ba mu horewar samu ta abokin aiki
a yan banki ba
yawa to zune aljihu ya shiga to
ya zira na bata ishe ka ba usmani ke kuma safina ke meke fatan gani to gamawa da duniya duniya lafiya maryam mu ga wucewar shekarar 2017 muga auren ƴaƴanmu ma
amin to mun sake sabo Malam Ahmad akan layi da ya kubce Malam Ahmad
to Ahmad sannan kubce ba
sai Allah sarki Allah sarki layi da ya mana tangarda
Allah sarki Allah sarki
yawa to muna jin ka
yau da gobe ita ce kafar program wanda kafar yada labarai ake amfani da shi ka ga matashin da yake Kano da wanda yake Lagos da wanda yake Kebbi da wanda yake Adamawa ta ko ina daga kowa ga nagari kake zaka ga ka kunna fiduwanka kana sauraron shirin nan saboda ana tattauna wani abu da kuke kamanceceniya tare da shi matashin Kano irin abin da yake so irin abin da matashin wani jar yake so irin abu ko babu zancen nisa
eh to malamar ga ka san da yake zamu dinga yi malamar ka san da yake zamu dinga yi muna dan katse ka kana jin wani masu kira dan mun ce zamu ba su dama su ma su dan faffada abubuwan da yake suke ta
tattauna
shi ne to ga wani to daga ina ne me sunan ka daga ina
sunana Garba Aro ne daga tashin ina jihar Gombe ya muke da barkan gama
to Garba muna jin ka daga Gombe
yawa to ina matukar goyon baya akan wannan shirin da matasar kuke yi
to me kake tsammanin gani
eh wannan shirin yakan fahimtar da matasan mu daga abubuwa misali yanayin rayuwa da ya canja matashi ba abin da ya kamata a rayuwar sa illa ya samu sana'a ni zaman banza ba nasa bane
eh to muna
godiya yawa ta bangaren noma karatu masana'antu da ba ga tuna tare da shi
to mun gode sosai Mallam Garba daga Gombe yawa to kaji Mallam Ahmad Abubakar abin da yace yace musamman ayyukan yi ga matasa da fadakar da su yana daga cikin abin da yasa suke son shirin so muna jin ka dazu kana ga ya mana abin da yake har hada matashin can da nan
cewa akwai abin da ake cewa da turanci linkage networking dai daga cikin abin da wannan tasha taku da wannan shiri naku na yau da gobe yake shine yanzu shi yana can garin su na manta ina yake garin su
Gombe
amma yanzu yanzu nan zaka ji misali na tattauna akan wata sabuwar dabara akan yadda ake yin wata sana'a yana can garin su inda yake a cikin loko sai ya ji dabara sai kaga ya dauka shi ma ya fara yi kaga akwai ne toke akwai kullu zumunci
oi haka
kaga da jafa nan da nan mutun ya koyi wani abu da a garin su babu shi
to bari mu ga wani kiran mun sake samu to bari mu ji shi ma shi ko me zai ce assalamu alaikum amma karan mashin ne ko mota ce wannan ba zai bakka ji ba ina wannan ai ba za mu iya jin shi ba ko ya bar rediyon shi a kunna ko ya yana kan mashin yana ruga wuta kuma ba za mu so yayi yana daga kan mashin ba kar ya faɗi
ai lalle
yawa to Mallam Ahmad muna jin ka
yawa so da aka daya daga cikin abin da matasa suke karuwa yanzu matashi a ko ina yake a garin su yana jin wani shawara da wani zai bashi daga wani gari zai dauka ya an taba irin wannan tattaunawar wani manomi yana loko shi yake fama da tumatir din sa yana fama da wata tsutsa tana kashe masa tumatir a cikin irin wannan shirin da ake yi na radio na matasa sai yaji ana tattaunawa da wani matashi sai yake cewa shi idan yayi gonarsa idan tsutsan nan ta fito in yaje ya zuba kanwa kanwa yayi yafa a wajen ya ji ta ruwa yayi yafa sai tsutsar ta mutu wannan matashin yana can wani gari ita a radio dan da nan yaje rigoda kaga an kadu da juna an kafaru juna
haka to
daga cikin abin da muke jin dadi na yau da gobe shine sada matasa kullu zumunci
to akwai kuma to akwai matasan da suke ganin cewa ai shirye-shirye ba wai sun ce yau da gobe ba kidan nace sun ce da gobe ban musu adalci ba amma dai akwai wanda suke ganin ire-iren shirye-shirye na matasa irin na wannan da muke da na wasu ma suna ganin cewa kamar ana yin shi ne domin ai amfani da wannan damar a sawa matasa wani akida ko ta turawa ko wani ra'ayin yahudawa ko wani abu makamancin haka zaka suna cewa wannan wata farfaganda a yammacin duniya ce mu kuma muna ga cewa ai da muke nan wurin abin da zamu iya bada gudunmawa shine ta me zamu yi mu farkar da matasan mu to kuma kai an ce ga abin da yasa ake yi me zaka ce akan wannan
sai in maka ta hikimar dattijai suka ce malamai sun ce idan kwalba ta giya kwalgiya haramun ce ba a shanta amma idan ka dauko kwalbar ka zazzage ruwan giyar kwalbar giyar zaka iya dauka ka wanke ta tas ka kuma ci gaba da amfani da ita kuma ba kamanta ba tun muna yara da ita ake auna mana man gida muna ci abinci saboda haka idan kana tunani wai wani ya kafa wani tsari domin misali kai a tunaninka ya kafa zai canza ra'ayi to so da ra'ayinka ka kawo ka gyara abu alhamdulillahi duk inda ka ga wannan programs da ake yi zaka tarar da content abin da yake ciki irin abin da ake nuna wa mutane abu ne da yake gyara rayuwa abu ne da yake kawo ci gaban rayuwa babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba wa addini babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba akida babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba wa al'adar mu ta Bahaushe ko kuma ta yarenka ko kai wane ne saboda haka alhamdulillahi ba ka cewa abu laifi ne sai idan an yi laifin saboda haka mu dai a iya nazari da kuma abin da muke gani abin da ake yi fa ana iya kokari ana kuma yin abu wanda yake akan hanya ake kuma abu ne na taimakon jama'a
haka to
ka gyara abinka ba zo mu raba
mu raba ba
to da kai ina ganin masu wannan tunanin sun zirfafa ne kuma akwai bukatar su tsaya su yi tunani su kalla abun a bisa tsari
kacin yankewa
hukunci akan abu ba tare da ka tsaya ta ba shi uzuri na ka tsaya ka bi ka ga me yake yi ba mu dai in abubuwan da ake yi ana yin abubuwa wanda mun amince da su a wuri wanda bai saba ƙida ba bai saba addini ba bai saba al'ada ba
kuma abubuwa ne da ke faruwa kullum
tattaunawa ma ake akan zamantakewarmu yadda za mu ci gaba matasa wani irin sana'o'i za mu ya za a yi mu daina shiga zaman banza mu daina rikingimu da muka saba
to ga wani mun samu akan layi Ahmad eh gaskiya ne ga wani mun samu akan layi bari mu ji me zai ce assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Yawa, an yi hakuri mun dan rike ka kadan. Me zaka ce gaba da shirin yau da gobe wanda ya gabata da wanda zamu shiga a sabon shekara?
Alhamdulillah, abin da zan faɗa yau da gobe a Voice of America tunda ina yin waya ban taba kama ba sai yau.
Allah sarki kai sa abu da.
Sarki.
Na manta da sunan Abbas Shuwashuwari gonan bukar Abba da Batun jihar Yobe.
To Mallam Abbas muna jin ka me zaka ce a game da shirin?
Yawa, to abin da nake ina godiya Allah ko na godiya shugaban kasar mu General Muhammadu Buhari. Sabili da shekarun baya matsaloli da dama mun yi fama da su.
Eh.
Da kowane shekara da mun shiga sabon shekara sai dai mu yi bakin ciki.
Eh.
Amma yanzu duk al'ummar Najeriya kowa yana fadar ra'ayinsa yana godiya shugaban kasa kuma yana godiya Allah.
To mun gode sosai ka ku jiji shi a cikin shirin yau da gobe mun tabo abubuwan da suka shafi shugabanci da siyasa da shugabanci na gari.
Usman bari mu duba ga.
Malama bari mu dan karanto Facebook live.
Facebook live ga Kabiru je ke kara ya sokota yace ni abin da yafi burge ni ga shirin yau da gobe shine ba ku manta da addini kuma kuna tabo gefen addine Allah ya bar zumunci
to amin amin to ga wani shi kuma Ahmad Rufai Isa yace gaskiya duk shirye-shiryen ku suna burge ni mun yi zaton da Sarah Halima Jumrau suka tafi shirin zai samu matsala sai gashi komai yana tafiya kamar suna nan
to
mun gode sosai tunda muka sami shedar haka din sannan kuma akwai wani guda daya wanda dazu yake magana Maryam yake cewa a cikin abubuwan da muka tattaba saboda lokaci bai kai mun ina ga mun kai kanshi ba yake cewa abin da ya burge shi lokacin da muka yi hirar da maganan badakalar kasafin kuɗi a majalisa
Mamul da kawarar
kawarar ne ko yawa Twitter ko yake cewa musamman da muka yi magana da shi wanda abubuwan ya shafa musamman shi wanda ya busa usar din fallasar wato shi Abdulmuni Jibrin wanda kuma shine in ba manta ba kusan hira ta farko da yayi mai tsawo da wani gidan radio na Hausa a lokacin da ita ba da nan ya fara kafin ma yayi a wasu wurare to mun gode sosai to sannan kuma Mala Ahmad kana jin wannan sakonni da muke karantawa daga karshe da yake lokaci na hararan mu ne zaka ci
Allah jinsu ba ni kabara shine duk wani gini idan kai masa tugali foundation mai kyau zaka tare yayi kyau kuma ya dade an dau tsawon shekaru yana nan a tsaye dan alhamdulillah irin su Hajiya Halima Jumrau da su Hajiya Jamila Fage gaskiya irin kokarin da suke wajen assasa wannan program naku da kafa shi da kuma tsayawa a kawo shirye-shirye na masu nagarta masu kyau wanda matasa suke sha'awa ya sa ku kanku da kuka zo kuka doro a kansu a kun zame mana abun sha'awa abun koyi abun kuma yabawa kuma muna gode muku
to mun gode sosai to daga karshe a cikin kila rabin minti wata shawara ku masu fashin baki da muke gayyata wata shawara zaka ba mu a cikin shirin
to jama'a da Allah mu dinga yin hakuri da junanmu duk lokacin da ake irin waɗannan program in aka ce na matasa idan kai ba matashi bane ka saurara ka dawo da level ɗinka na matashin domin ka fahimta abu ne na wayar da kai na ilmantarwa saboda haka duk abin da ka ji ko ka ji wani kuskure a'a ba zancen ka nuda abu ne ka ce ba a'a ka ba da shawara ya za a gyara abu ne wanda ake wayar da kan matasa a tattauna da su a ji me matsalar su a kuma ba su shawarar yadda za a gyara yanzu wannan da ya gama magana yake magana akan harkar tsaro yanzu in ba irin shirin su matasa ba yaushe za a bar matashi ya shiga gidan radio ina magana bai ma da wannan lokacin
to mun gode sosai Mallam Ahmad lokaci ba zai bar mu ba mun gode sosai da shawarwarin ka Maryam Kinjeji Safina tukin jike ma
haka ne
Allah kai mu Allah ya sa mu ga wucewar
shekara
2017 lafiya
amin
to masu saurare kuna iya tuntubar shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
yanzu duka duka amma da din
Maryam Bashir Bugaje
Safina ta sada so dangi
sai kuma Julie Levis Gresham da Saida Hamdu wanda suka bada umarnin shirin sai injiniyan mu Neo John sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu ranar Litinin zamu jiyo da wani sabon shirin na yau da gobe da fatan za a shiga sabon shekara lafiya
dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara su